Firaminista Laminzen, wanda ke jagorancin tawagar jami'an gwamnatin da suka hada da ministan tsaron kasa da na kasuwanci da na man fetur da ministan noma da ministan noma da na matasa ya isa birnin Moscow a jiya Litinin da daddare da nufin tantauna batutuwa da dama a wannan lokaci da Niger ke fuskantar tarin kira kasashen yammacin duniya sakamakon tufar da gwamnatin demokradiya. Masani a sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi na fassara wannan rangadi a matsayin matakin neman hanyoyin cike jibin da dambarwar juyin mulki 26 ga watan Yulin 2023 ta haifar.
Niger tana da inji ta yin mu'amala da kowace ƙasa da take so a duniya. Rasha mun gane cewa abin da ya shafi horo ne na soja, abin da ya shafi tukin jirgi, abin da ya shafi harkar tsaro. Watakila da Iran yana harkar uranium ne. Na aika sun Niger yanzu sun mu'amala da Faransa ta rage, kenan dole sai ta juya wajen wasu ƙasashe wanda suke iya sayan uranium din nata.
Ta wani bangare rangadin hanya ce ta laluban matakan magance raɗaɗin takunkumin da ƙungiyar sai da yawo ta saka wa ƙasar ta Niger yau watanni aƙalla 6.
Niger ko ta yi mu'amala da wani Rasha da wani Turki ko kuma Iran, to ya kamata a ce dai wannan mu'amala da makwabtanta Nigeria da na Republic hada Algeria ma ya kamata a samu mu'amala mai kani, don Niger tana so ba ta so mai wacan sufuri da ake da ita Nigeria yana da kani, kuma da ake tsakanin ita da Benin Republic yana da kani.
Iran da Turkiya da Saudiya na daga cikin jerin kasashen da gwamnatin rikon kwariyar Niger ke fatan karfafa hulɗa da su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, kwatankwacin yadda abin yake a wajen kawayenta Mali da Burkina Faso waɗanda tuntuni suke da hulɗar ayyukan tsaro da kasar Rasha. Sabili kenan ake ganin ba mamaki Niger ma ta bafahu. Abdurrahman Alkasum mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum.
Ka ita Turkiya kaga musamman wa'annan kuramin jirage nata da aka so aka riƙa amfani da su, an ga muhimmancin su, kuma ƙasa dai ce na ɗaya wadda take da ƙarfin soji kwarai kudu dake mamba ce ta NATO kuma. To ita in ka ɗauka Rasha, abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter an gani can baya shekaru ƙasar ta sai gare ta irin samfarin natakin, kuma yanzu haka cikin jiragen da ake aiki da su akwai irin samfarin na Rasha kin na helicopter.
A farkon watan Disamba 2023 karamar ministan tsaron Rasha Kanal Janar Yunus Bek Yevkurov ya ziyarci Niger, inda suka tantauna da shugaban majalisar CNSP Janar Tani da ministan tsaron ƙasa da takwaransa a cikin gida, inda kasashen biyu suka cimma yarjejeniya kan harkokin tsaro musamman batun horon jami'an tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.